الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبت بأن الله تبارك وتعالى يدكم دنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 7 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 18 ga watan 2 shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Ummatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau tambaya biyu suna iya gabata zuwa uku na'am
wannan
da take na rantsuwa kuma da shiga makabarar takarmi kenan shi ne na kanin wai misali rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muke so mu gane ita dai rantsuwa ibada ce sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana in rantsuwa ta kama da waye dace mu rantsi shine da mahaliccin mu kuma ba a kowane lokaci ba ake buƙatar mutum ya rantsuwa lalle akwai lokacin da rantsuwa take halitta lokacin da kake nihin karfafa labari ga wanda yake sauraron ka kamar yanda ya yawaita a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantsi da ubangijin da mallakar rayuwar annabi muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi ke hannunsa to dan haka a ka'ida ba a rantsuwa da kowa illa da ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan hakki ne na Allah akan mu kada mu rantsi da wani face shi domin duk lokacin da zaka rantsi da wani Allah subhanahu wataala to ka daidaita shi da ubangiji subhanahu wataala illa kasancewar shirka ce wadda take karama wadda bata halitta zubar da jinin mutum bata halitta wawushe dukiyarsa ta zama ganima bata haramta masa shiga aljanna a gobe kiyama idan ya mutu akan haka bai tuba ba saboda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man halafa bi ghairillahi faqad kafara a wata riwaya sai ya ce faqad ashraka duk wanda ya rantsi da wani Allah to tabbas ya kafirta sai ka ce karamin kafirci ko da yake a wata riwaya sai ya ce tabbas ya yi shirka illa kasancewar malamai sun sanya rantsuwa da wani Allah subhanahu wa ta'ala a layin shirka wadda take karama wadda ba ta fitar da mutum daga cikin addini amma fa kar ka yi tsammanin cewa abu ne mai sauki wannan laifi shine ya gaba akan dukkan wani laifi ya fi laifin zina ya fi laifin sata ya fi laifin kisan kai domin shirka ita ce gaba da komai amma shi ubangiji subhanahu wataala yana da damar da zai rantsi da abin da yake dama daga cikin halittarsa duk abin da Allah ya yi rantsuwa da shi to yana nuna mana abu ne wanda yake mai kima mai daraja wanda in ka koma cikin surati shams ubangiji ta'ala sai da ya yi rantsuwa da kusan halittarsa kusan abubuwa goma me ya faɗa a farko cayi wa shams ina rantsuwa da rana sai ya ce wa buhaha kuma ina rantsuwa da hansunta sai yake cewa wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yabshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha sai da rantsuwa da abubuwa 11 haka idan ka dauki wal asr sai yace wal layalin ashr wannan wannan wal asr innal insana lafi khusr haka idan ka dauki wal fajr wal layalin ashr wal shafi wal watr wal watr ko kuma mu ce wal watr wal layli idza yasir sai da rantsuwa da abu biyar a wannan sura haka idan ka dauki wa qur wa kitabin masrur fi raqin mashhur wal baitil ma'mur wa safil marfu wal bahril masjur haka idan ka dauki suratul zariyat hatta da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala sai da yin rantsuwa da ita ba dan komai ba dan ya nuna mana kimar sa da darajar sa la amruk innahum la fi sakratihim ya'mahun ubangiji ta'ala yana da damar ya rantsi da abin da yake dama daga cikin halittun sa amma mu baya halatta mu rantsi da wani abu illa ubangiji subhanahu wa ta'ala an gane ku daraja dai a cikin halittu ba a tunkari fagen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan rantsi wannan kai shirka dan haka kamar misali su da yawa zaka yi mutum yana rantsuwa da nonon mahaifiyarsa da ya sha ko da kabarin mahaifinsa ko kuma baki kau wai rantsuwa ne da bakin maciji irin su na sha amala da sauransu irin su takwaran kwatsa irin su ar-ra'd wannan duka rantsuwa ne waɗanda suke na maguzanci wanda bai dacewa ga musulmi iya abinda zaka yi rantsuwa in ma ka ce tallahi ko ka ce billahi ko ka ce wallahi kun gane ko ko ka ce wa rabbil ka'aba ko wallahi nafsi bi yadi wallahi allazi la ilaha ghayru to dan haka kasancewar ibada ce wanda Allah ya nuna mana in za mu yi baya halatta mu rantsi da kowa sai da mahaliccin mu na'am ha wai magiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma bayyana cewa zamu iske babi na musamman a cikin darasin mu na tauhidi an gane ko magiya lalle akwai lokacin da mutum yakan iya yin magiya amma kasancewar magiya kwata-kwata ba a bukatar ya zama tu musulmi ya maida ta a matsayin wannan din har zaka yi magiya da ubangiji subhanahu wataala zaka yi magiya shi ma kuma ba akan komai ba shine ubangiji ta'ala yace wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ko kuma tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba na'am yake ciya wai a cikin raka'o'in al-fajr ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa yana karanta kuliya a bayan Fatiha a raka'a ta farko a bayan raka'a ta biyu a raka'a ta biyu bayan Fatiha yana karanta kul huwallahu wani lokaci a bayan Fatiha a raka'a ta farko yana karanta qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbabi wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun a ta biyu bayan Fatiha sai ya karanta qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun darasi da ya gabata muna ji cikin baban da ke bayani dangane da sifar sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayani ya gabata sallah ita ce shagaba daga cikin dukkan wasu ayyuka na ibada ba'da shahadatai bayan kalima ta ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda muhimmancin wannan ibada a aikace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya sai da ya karantar da sahabbai yanda wannan sallah take domin su isar ma al'ummar da zasu zo bayan su har zuwa kiyama. Wanda bayanin ya gabata, minbari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau minbarin sa ne mai takara uku, sai da ya hau kololuwar sa manzon Allah ya yi kabbara, ya dora hannunsa na dama akan na hagu, manzon Allah ya yi karatu ya gama. Lokacin da ya yi ruku'u akan minbarin, lokacin da zai yi sujada, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sauko da baya da baya, ya sauko kasa ya yi sujada. Da ya gama sujada ya koma kan minbarin. A ƙarshe da ya sadamci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya waiwayo yake cewa inna ma sana'atu hadha li ta'allamu salati wa li ta'tamu bihi. Manzon Allah ya ce kusan da cewa kadai na yi haka, ma'ana sallah akan minbari, dan wato ku koyi yanda sallah ta take, kuma dan ku yi koyi da ni. Li ta'allamu salati, dan ku koyi yanda sallah ta take, wali ta'tamu bi yace kuma dan ku yi koyi da ni. To dan haka wannan babe ne na musamman, abin da yake nuna mana sifar sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisin Muqarrib ibn Abdullah ibn Shakir Allah ya kara masa yadda, wanda ke cewa nayi sallah ni da Imran ibn Husayn bayan Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara musu yadda. Fa kana idza sajada kabbara, Aliyu dan Abi Talib idan ya duka zai yi sujada sai ya ce Allahu Akbar. Wa idza rafa'a ra'sahu, idan zai dago kansa daga sujada sai ya ce Allahu Akbar. Wa idza nahaba min ar-rak'atayn kabbara, idan ya zabura daga raka'a biyu kina a sallah mai zama biyu, idan zai miƙe sai ya ce Allahu Akbar. Mutarrif yake cewa falamma qada salata, lokacin da Aliyu dan Abi Talib ya gama sallah, akhadha bi yadi Imran ibn Husayn, Imran dan Husayn sai ya kama hannuna, wa qala sayyi قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. إمران يكي فأما مدرك يكي تشيوا ون يكي والله ياتنا تدني يند صلى تمنزان الله صلى الله عليه وسلم حكا منزان الله يكي من صلى كمر يند قرق علي يامن ون صلى وند كسن تشيوار. So da yawa an samu wasu ba sa yin irin waɗannan kabbaruri, misali wajen dukawa da dagowa, shi kuma karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk dukawar da zai yi da tasowar da zai yi manzon Allah yana cewa Allahu Akbar. Don haka yin wannan kabbara a dukkan sunkuyawa da tasowa wannan sunna ce tabbatacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda bayyada cewa mutum ya barta. A takaice bayani ya gabata akan hadisin, illa kasancewar iya abin da yake ƙara tabbatar mana yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke da kwadai a bisa aikata duk wani aiki na ibada a aikace kamar yanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nayi, ba dan komai ba kuwa illa kasancewar domin su rawaito ma al'umma ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wannan ayyuka na ibada domin mu tabbata akan wannan sunna. Yau za mu tashi kenan hadisi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-hadithu 90 an al-bara' ibn 'azib radiyallahu anhuma annahu qala ramaqtu as-salata ma'a muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa wajadtu qiyamahu fa rak'atahu fa atidalahu ba'da ruku'i فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء. واتو البراء ابن عازب الله يكرم سيدا كيجوا رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. Yace nayi dakon sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Lafazin ramaktu ana amfani da shi akan abin da ka kura masa ido domin ka lura da yaya yake, yaya hakikanin sa yake. To shi anan Al-Bara' ibn Azib ya kura ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ido sau da kafa yana bin diddigin sa domin ya ga yaya sallah take a aikace. Shine yace ramaktu salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, nayi dakon sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ma'ana na bujiddigin sa domin na gane yanda wannan ibada take. Fa wajadtu qiyamahu, sai na samu tsayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ma'ana lokacin da yake karatu. Baraka'atuhu, da ruku'un sa. Fa atidalahu ba'da ruku'i, da daidaituwa da yake ya tabbata kowace gaba ta koma mahallinta bayan dagowa daga ruku'u. Fasajidatahu, yace da sujadarsa ta farko. Fajr satahu baina sajdataini, da zaman da yake tsakanin sujada ta farko da ta biyu. Fasajidatahu, da sujadarsa ta biyu. Fajr satahu ma baina taslimi wal insiraf, da zaman da yake bayan sallama da juyawarsa zuwa gidansa. Ma anan za'ida ce, ai fa jalsatahu baina taslimi wal insiraf, da zaman da yake bayan salamcewa daga sallah kenan da gama abubuwan da yake na azkar da komawarsa zuwa gida, yace kariban min sawa, yace duk kusan ɗaya ne ba bambanci. A wata riwaya ta al-Imam al-Bukhari sai yace ma khalal qiyama wal quda, amma fa banda tsayuwa da kuma zama domin yin tafiya, wannan sun fi sauran ayyukan sawo. Sai yake cewa qariban min sawa, dukkan su kusan ɗaya ne, amma banda tsayuwa banda zama na yin tafiya wannan sun fi sawo. Wannan yana nuna mana kasancewar yana daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Bayan mutum ya dago daga ruku'u, mutum sai ya tabbata ka samu nutsuwa kowace gaba ta koma mahallinta. Tunda anan yace chai fa wajabtu qiyama, yace na samu tsayuwar da yake domin karatu. Faraka'atuhu, yace da ruku'un sa. Fatidalahu ba'da ruku'ihi, da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake daidaita kowace gaba ta koma mahallinta bayan dagowarsa daga ruku'u. Sai yace da sujadarsa ta farko, da zaman da yake tsakanin sujada ta farko da ta biyu, da kuma sujada ta biyu. Sai yake cewa da zaman da yake bayan sallama, wato da juyawarsa zuwa gida, yace kusan ɗaya ne. Kaga anan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka dan abin da yake na tasbihi a cikin ruku'u, karanci shine tasbihi uku. Kenan anan sai ka kiyasta, idan ka dago daga ruku'u aƙalla sai ka yi tsayuwa a kaɗan wadda ta kai gwargwadon yadda za a yi tasbihi uku kafin ka sunkuya zuwa ruku'u. Wanda karin manta bayani ya gabata, bayan dagowa daga ruku'u, mai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa, yana cewa sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu, sai ya ce mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama shi'ita min shay'in ba'd ahla sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-abd wa kulluna lakal abd allahumma la mani alima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jaddi minka jadd. Haka yake yin wannan addu'a bayan dagowarsa daga ruku. Wanda zamu iske hadisi nan gaba na Anas dan Malik, lokacin da aka samu wasu jama'a ba sa tabbata su daidaita bayan dagowa daga ruku'u, daga an dago kai tsaye sai a duka a je sujada, zamu iske hadisi na musamman wanda yake nuna mana wannan ya ci karo da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da al'umma yanda sallah take. To dan haka anan kasancewar na nuna mana cewa daidaituwa bayan dagowa daga ruku'u, hakanan samun nutsuwa tsakanin sujada ta farko da ta biyu, dukkan su wannan wajibi ne, domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan ibada a aikace. Kenan kowane aiki so ake ya zamanto yayi kusa da dan uwansa, illa kasancewar tsayuwa da tahiyya, wannan sun fi tsayo. Me yasa? Saboda tsayuwa bayan Fatiha akwai karatun sura, wanda su da yawa kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sallar asuba da sallar ta azhar manzon Allah yana tsawaita karatu kamar yanda a sallar ta al'asr da sallar ta magriba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gajartawa kamar yanda kuma a sallar ta isha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsakaitawa haka idan ka dauki tahiyya bayan lafazin tahiyya akwai salatul ibrahimiyya salati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shi akwai neman tsari da wato al'amura guda hudu ko kuma mu ce zuwa biyar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake neman tsari da su Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal cikon na biyar din shine Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sami wal madram kamar yanda riwaya take cikin sahihu muslim kamar yanda hadisin yake cikin sahihu muslim to dan haka kasancewar ya nuna cewa ma khalal qiyama wal qu'uda amma fa banda tsayuwa da zama na yin tahiyya wannan yafi kowanne wannan aiki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa a cikin sallah sabo kenan anan idan ka dauki gurgurdan sujada misali ko kuma a ruku'un sa kaddara cewa yayi tasbihi biyar to idan ya dago daga ruku'u kafin ya sunkuya zuwa sujada sai yayi tsayuwar da ta kai gurgurdan yin tasbihi biyar idan a sujada ta farko misali yayi tasbihi biyar idan ya dago daga sujada ta farko kafin ya je sujada ta biyu sai yayi zaman da yake gurgurdan wato yin tasbihi biyar wanda akwai addu'o'i da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin sujada ta farko da ta biyu yana cewa Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wanda akwai wasu lafuzza na daban wanda yake canjin wannan riwaya to sai yayi zaman da ya kai misali gurgurdan tasbihi biyar sannan kuma ya koma sujada ta biyu ita ma zai yi ta kamar yanda yayi sujada ta farko an gane ko kenan haka kuma shi zama wanda yake da tahiyya cai kusan dukkan da yake amma illa kasancewar da yayi amfani da lafazin qariban minas sawa kusan ɗaya ne kenan in aka ce kusan ɗaya bayyana nuna cewa gabaɗaya daidai da daidai suke in kace abu kaza ya kusa yayi daidai da abu kaza kenan bayyana nuna cewa ba daidai ba suke akwai dan bambanci dan haka wacce riwaya ta Bukhari sai yake cewa ma khalal qiyama wal qu'uda amma fa banda tsayuwa wato da zama wannan suna da bambanci kaga anan al-Bara ibn Azib wato bin diddigi ne yaga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallah domin ya rawaito ma al'umma wannan abu ne kuma wanda yake yayawaita a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan yana nuna cewa dukkan wani rukuni daga cikin rukunnan sallah ana buƙatar a tsawaita shi a samu nutsuwa an gane ko wanda so da yawa yau idan mutun ya dago daga ruku'u kai tsaye zaka ga mutun ya duka ya tafi zuwa sujada idan ya dago daga sujada ta farko ba nutsuwa kai tsaye sai ya koma zuwa sujada ta biyu shi kuma abinda ake buƙata mutun ya tabbata kowace gaba ta koma mahallinta kuma iya abinda ake na addu'o'in ayi su wanda ya gabata addu'ar da yake idan ya dago daga ruku'u kafin ya duka zuwa sujada idan ya dago daga sujada ta farko kafin ya je ta biyu ga addu'ar da yake al-hadithul hadi wa tis'ul an thabit bil bunani an Anas bin Malik radiyallahu an annahu qala inni la adu an usalli bikum kama kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli bina قال ثابت فكان أنس رضي الله عنه يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي ثابت ابن أسلم البناني Allah ya ji kansa ke cewa Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Anas ke cewa inni la alu an usalli bikum kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli bina yake cewa wallahi bazan takaita muku ba ma'ana zan yi iya kokari na in yi sallah da ku kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana sallah abinda Anas yake nihi anan ya koya musu wannan ibada a aikace kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu saboda ka'ida malaman tarbiyya suka ce karantar da dalibi aiki a aikace yafi ka bashi shi a ilimanci saboda duk abin da za a nuna maka shi a aikace to yafi tabbata a cikin tunaninka ba za ka manta shi ba sabani da wanda ka kasancewar kawai ilka'i ne aka maka karantar da kai saboda haka so da yawa za ka samu da wanda al'amari ya zamanto sana'ar shi ce yau da gobe a aikace da wanda kuma karantar shi ne yayi za ka ga akwai bambanci lalle ka karanci abu a ilmance sannan kuma ka san shi a aikace wannan shine yake sanya mutum ya kware akan ayyuka to dan haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya karantar da sahabbai yanda wani duk wani aiki na ibada wato a ilmance manzon Allah sai da ya karantar da su a aikace idan ka dauka sallah kamar yanda bayani ya gabata a aikace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbai haka idan ka dauki aikin haji a aikace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su to shine anan Anas yake cewa inni la alu biku inni la alu yake cewa wallahi bazan takaita muku ba ma'ana zan yi iya kokari na an usalli bikum kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli bina nayi sallah da ku kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke mana sallah Babit ke cewa fakana Anas yace Anas Allah ya kara masa yadda ya kasance ya suna ushayan yana aikata wani abu a cikin sallar sa la arakum tasnauna yace amma mafi yawan ku ayo yace bana gani kuna yi wannan Sabit ibn Aslam al-Bunani yana magana da mutanen zamanin sa wanda fa yana daga cikin wannan tabi'ai shi wannan Sabit yana daga cikin tabi'ai ma'ana waɗanda suka zauna da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a wannan lokaci ne yake faɗa ga jama'ar zamanin sa yace naga wani abu da Anas yake yi a cikin sallah yace amma ku ba ku ne mafi yawan ku duk ba ku ne kun taure wannan sunna sai yace kana idza rafa'a ra'sahu min ruku'i Anas ya kasance idan ya dago kansa daga ruku'u baya sunkuyawa kai tsaye yaje zuwa sujada yace in tasaba qa'iman sai ya kabu halin yana tsaye ya tabbata kowace gaba ta koma mahallinta sai yace hatta ya kula qa'ilu qadiras har sai mai fada ya fada cewa kai Anas takan iya yiwa ho ya manta sallace miki saboda nutsuwar da yake idan ya dago daga ruku'u kafin ya sunkuya yaje sujada sai wani yayi zaton cewa Anas ya manta da cewa sallace miki sai yace wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajda idan ya dago kansa wato daga sujada ta farko kafin ya je ta biyu makafa yace Anas sai ya tabbata a zaune hatta ya kula al-qa'ilu qad nasi har sai mai fada ya fada cewa takan iya yiwa Anas ya manta wannan ba komai ba yana nuna mana yanda Anas dan Malik yake nutsuwa yake tabbata a waɗannan rukunai guda biyu dagowa daga sujada daga ruku'u da dagowa daga sujada kuma haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba komai ba mai fada yake fadar cewa takan iya yiwa Anas ya manta illa kasancewar saboda tsawaitawar da yake to dan haka wannan yana nuna mana salla yanda take a aikace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine samun nutsuwa idan mutum ya dago daga ruku'u kafin ya je sujada sai ya tabbata ya jima haka in ya dago daga sujada ta farko kafin ta biyu sai mutum ya tabbata kowace gaba ta koma mahallinta dan haka salla kotan kurciya kai tsaye daga mutum ya dago daga ruku'u ya duka ya je sujada idan ya dago daga sujada ta farko kai tsaye ya je sujada ta biyu wannan sallah Allah baya bukatarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana hani a cikin hadisi sahihi kar ɗayan ku ya ringa sallah kotan kurciya irin yanda hankaka yake tsatsagar kwaya daga ya duka ya dauko kwaya sai ya dago kansa wannan ubangiji ta'ala bai ya karbar irin wannan sallah kamar yanda hadisi ne sahihi ubangiji ta'ala tacicci yake so baya bukatar gaban kaikai kaga wannan kine yana nuna mana sunna ce tabbatacciya, amma ka dauka fa a wancan zamanin wanda Anas yana ɗaya daga cikin sahabban da Allah ya tsawaita kwalukan rayuwarsa, wanda sai da yi shekara 103 kafin Allah ya karbi rayuwarsa. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina, Anas bai wuce ba shekara 10. Manzon Allah ya kwashe shekara 10 a birnin Madina. Kenan manzon Allah ya bar duniya duka kwata-kwata, kwalukan rayuwa ta Anas bai wuce shekara 20 ba. Bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akalla sai da yi shekara kusan 83. To shine yake bayanin cewa shi wannan Sabit yake bayanin cewa ga yafa yanda wasu jama'a suke a kusan ƙarshen sahabbai, amma irin wannan sunna sun mohintar da ita. To ina ga zamani, ga irin yau shekara wajen 1400 da yan kai. Don haka iya abinda ake bukata mumini ya zamanto yana da rukun kankamo game da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk yanda za a yi, in dai aka ce abu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to mutum ya yi ruku da shi kar ya bari ya kurce masa, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin, sai yace tamassaku biha wa abdu alaiha bin nawajiz, ku yi ruku da sunnata manzon Allah yace, kuma ku rike ta gam, wato da matauna, ma'ana kar ku bari ta kurce mu. To dan haka sahabbai suke kokarin bin diddigin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su ga yanda yake aikata ayyuka na ibada dan su yi koyi da shi. Al-hadithu thani wa tis'un an Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu qala ma sallaitu wara'a imamin qattu akhaffa salatan wa la atamma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wato Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, ke cewa ma sallaitu wara'a imamin qattu, yace da dai ban taba yin sallah bayan wani liman, a khaffa salatan, wanda yake mafi saukakawa ga sallah, wala atamma, kuma mafi cikata, min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana a rayuwarsa kwata-kwata bai taba yin sallah bayan wani liman wanda ya fi sauƙaƙa sallah, ya fi kuma cikata sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana nuna mana ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai masallatai, akwai limammai waɗanda suke na daban, kamar irin su masjidu Bani Zurayk, irin su masjidul Quba, irin su masjidu wannan Bani Salima. To kasancewar a nan shi Anas yana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya tsawaita sallah, kamar yanda hadisi ya gabata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan ɗayan ku zai limanci jama'a, manzon Allah yace ya sauƙaƙa sallah, kar ya tsawaita, domin akwai dattijo, akwai yaro ƙarami, akwai marar lafiya, akwai ma'abucin bukata, in ɗayan ku zai yi sallah shi kadai, manzon Allah yace ya tsawaita iyayen da yake. To dan haka a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kiyaye halin jama'ar da suke biye da shi. Dan haka anan Anas yace ban taba yin sallah bayan wani imami da dai mafi sauƙaƙa sallah, sai yace wala atamma, kuma wanda yake mafi cikata, domin tare da sauƙaƙawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karka fahimci cewa yana watsar da wani rukuni, kowanne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika shi kamar yanda ake bukata. Yanzu a takaice, kamar yanda wancan hadisi ya gabata na Al-Bara ibn Azib, kaga anan in tasbihi uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a cikin ruku'unsa, to bayan dagowa daga ruku'u zai yi tsayuwar da take gurgurun tasbihi uku. Haka in a sujada tasbihi uku yayi, dagowar da yayi daga sujada ta farko kafin ta biyu zai zama gurgurun yanda zai yi tasbihi uku. Kaga wannan kuma abu ne wanda yake a sauƙaƙe. Shine sai yake cewa wala atamma, yace kuma wanda yake mafi cika sallah yace sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka abinda ake bukata ga limami ya zamanto ya kiyaye halin jama'ar da suke bayan sa. Kenan in a matsayin ka na limami dole kai la'akari da jama'ar da suke biye da kai, karka tsawaita sallah tsawaitawar da ta wuce ka'ida wanda zaka wahaltar da mutane. irin waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa masu sanya jama'a ne su kiyamaci addini su ne sance shi kamar yanda bayani ya gabata Mu'az dan Jabal Allah ya kara masa yadda bayan ya gama sallar isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dawowa unguwar su sai ma ɗan unguwar su limanci galibin mutanen Madina fa wato manoma ne ma'ana suna da gonakai waɗanda suke na dabino wasu makiyaya ne da sauransu an wuna a garka an gaji to an zo ana tsawana Mu'az sai yake tsawaita musu sallah wani sahabi ya bi shi sallah yaga tsawaitawar ta wuce ka'ida sai ya yanki ya koma can yayi tashi Mu'az da ya gama sallah aka bashi labarin wane ya bi ka sallah amma ya yanki Mu'az sai ya ce ku rabu da shi munafiki ne labari ya kai kunnan wannan sahabi dangane da wannan kalima ta Mu'az ya tuhumce shi da munafirci wannan sahabi bai tsaya ba sai da ya kai karan Mu'az wato kotun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi kaji kaji Mu'az tsawaita mana sallah yake na bi shi sallah na ga ba zan iya ba na yanke na yi tawa amma wai sai yace wai ni munafiki ne manzon Allah sai ya kira Mu'az yake cewa a fattanun anta ya Mu'az yake cewa ya kai Mu'az yanzu kai mai fitinar mutane ne ka sanya su kyamace addini manzon Allah ya yi fushi idan sai ya jajjawo manzon Allah ya ce ya kai Mu'az me zai hana ka karanta musu irin su sabbi isma rabbikal a'la irin su washamsu wa duhaha irin su wallayli idza yaghsha irin su wadduha wallayli idza saja manzon Allah ya ce to daga yau ɗayan ku idan zai ma jama'a limanci manzon Allah ya ce ya saukaka saboda akwai dattijo akwai yaro karami akwai mara lafiya akwai ma'abucin bukata in ɗayan ku zai ma kansa sallah manzon Allah ya ce ya tsawaita iyayen da yaso wanda kuma mun wuce da hadisin sahabin da yake jinkirin zuwa sallar asuba yace ba dan komai ba saboda tsawaitawar da wani yake mana wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa'azi ya fusata sahabin yake cewa ban taba ganin wani wa'azi da dai da manzon Allah ya fusata saboda wa'azin da yayi a ranar manzon Allah yake cewa yace yanzu ku masu kure mutane ne daga cikin addini ku sanya mutane su kiyamace addini to dan haka kasancewar lalle an ce a saukaka amma fa kar saukakawar ta kai mutum ya ringa sallah gotan kurciya ba tare da nutsuwa ba lalle anan ciyayi ban taba ganin ban taba yin sallah bayan wani limami da dai mafi saukaka sallah sai ya ce kuma mafi cikata kamar yanda ake bukata sai ya ce sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka dai abin da yake nuna mana kenan in an saukaka to amma ayi kokari a cika duk wani abin da ake bukata a zo da shi kamar yanda ake bukata karanci dai dangane da tasbihi shine da yin tasbihi uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karancin abin da yake tasbihi uku kenan in kai tasbihi uku kenan in ka dago daga ruku'u a kadan tsayuwar da zaka yi ta kai gurgurdan tasbihi uku haka kenan tsakanin sujjada ta farko da sujjada ta biyu الحديث الثالث والتسعون أنا أبي كلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري أنه قال جاءنا مالك بن الهويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي كلابة كيف كان يصلي فقال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض أراد بشيخهم أبا بريد أمر بن سلمة الجرمي ويقال أبو يزيد أبو بريد نعم Abu Kilaba shine Abdullahi ibn Zaid al-Jarmi al-Basri Allah ya ji kansa ke cewa ja'ana Malik ibn al-Huwayr yace Malik ibn al-Huwayr Allah ya kara masa yadda ya zo fi masjidina haza a wannan masallacin namu Allah ko labari ne yake badawa dangane da wato wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Malik ibn al-Huwayr wato ya zo masallacin su, masallacin su ko yana birnin Basra, shine sai yake cewa faqala, sai shi Malik yake cewa inni la usalli bikum, yace lalle zan yi sallah da ku ya ku jama'a, wama uridu salata, amma fa ba dan ina nihin sallah ba kawai haka, maqsudin yi muku sallah shine in karantar da ku yanda sallah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take, dan haka halaccin ba lokacin sallah ba ka tashi ka kabbara sallah ka nuna ma mutane yanda sallah take a aikace. Sai yace usalli kaifa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli, zan muku sallah kamar yanda naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sallah. Fa qultu li abi kilaba, sai nace ga abu kilaba, kaifa kana yusalli, yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallah, ko kuma fa qultu li abi kilaba, ma'ana shi almajirin kenan abu kilaba, sai yake tambayar shi wanda ya rawaito hadisin kenan daga abu kilaba, shine kenan Ayyub ibn Abi Tamima As-Sikhtiyani, an gane ko, shine yace fa qultu li abi kilaba, Ayyub sai yace sai na fada ga abu kilaba, nace masa kaifa kana yusalli, kaka shi Malik ibn al-Huwayr wato yayi sallah, faqala sai abu kilaba yace misala salati shaykhina haza, yanda kaga wannan dattijan namu yana sallah, haka Malik ibn al-Huwayr yayi sallah a wannan masallaci, wa yake nihi da shaykh kinsu shine Abu Burayt, an gane ko, kuma kace Abu Yazid wato shine Amr ibn Salima al-Jarri, shine sai yake cewa misala salati shaykhina haza, yace kwatancin sallar wato wannan dattijan namu wanda shi Amr ibn Salima, wato kasancewar shi shima sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine sai yake cewa wa kana yajlisu idza rafa ra'sahu min as-sujud qabla an yanhab, wato ya kasance yana zama idan ya dago kansa daga sujada kafin ya zabura kenan ya meke tsaye a wannan a raka'a ta farko kenan da raka'a ta uku, wanda wannan zama shine ake kiran shi zama wanda yake na hutu, shi da yazo ya nuna musu sallah sai yace zan yi sallah da ku, amma ba dan ina nihin yin sallah ta musamman, a takanas din zan yi sallah da ku domin in nuna muku yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallah, to shine a wannan lokaci ya kabbara sallah da su, shi Malik ibn al-Huwayr a sujada ta farko da ya dago daga sujada ta biyu bai meke ba tsaye, sai da ya koma ya zauna, zaman da ake ku shine ka ninke kafarka ta hagun ka zauna akan ta kenan, ka kafa kafarka ta dama, sai da ya zauna sannan sai ya tashi ya meke, da aka zo raka'a ta uku daga sujada ta biyu bai meke ba tsaye, sai da ya koma ya zauna sannan ya tashi, to shine anan shi Ayyub sai yake tambayar Abu Kilaba yaya Malik ibn al-Huwayr sai muku sallah, sai yake cewa yanda kaga wannan dattijan namu yana sallah, shine Amr ibn Salima, yanda yake sallah haka Abu Kilaba haka Malik ya mana, sai yace wa kana yajlisu, Malik ya kasance yana zama idza rafa ra'sahu min as-sujud, idan ya dago kansa daga sujada ta farko nan daga sujada ta biyu kenan a raka'a ta farko da raka'a ta uku, sai yake cewa sai ya zauna qabla an yanhab, wato kafin ya zabura ya meke, to wannan zama shine sunna tabbatacciya daga cikin wato sallah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a raka'a ta farko da raka'a ta biyu, wannan hadisi ba shi kadai bane, kuma kar mu manta ka'idar malam bayye shigo da hadisi anan cikin wannan littafi face hadisi wanda yake muttafaqun alaihi, wanda Bukhari da Muslim suka yi ittifaki akan sa, duk da cewa dai sharadin malam bai cika shi ba domin an samu daidai ko daga cikin hadisai wanda imma Bukhari ya kadaita da riwaya ko kuma al-Imam Muslim, to dan haka akwai kuma hadisi na Abu Humaida As-Sa'idi Allah ya kara masa yadda, wanda a cikin sahabbai 10 daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace gaba ɗayan ku na fi ku sanin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallah, suka ce ba himmu dadewa ba kai a wajen abutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in har haka kake da awa suka ce to imu gani ya kabbara sallah da su tun daga farko har zuwa karshe a raka'a ta farko da ya dago daga sujada ta biyu bai meke ba sai da ya zauna a raka'a ta uku da ya dago daga sujada ta biyu bai meke tsaye ba sai da ya zauna da aka gama sallah ya salamce gaba ɗayan su suka sallama masa suka ce wallahi yanda kamala wannan sallah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallah to dan haka waɗannan hadisai iya abinda suke tabbatarwa wannan zama na hutu sunna ce tabbatacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk hadisan da suka zo akan cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dago daga sujada ta biyu a raka'a ta farko da ta uku manzon Allah yana mekewa tamkar an halbar kibiya ba dai wanda ya inganta gaba ɗayan su a aslu sifatu salati nabi sai da Sheikh Albani Allah ya ji kansa ya bibi bayan kowane hadisi daga cikin su iya abin da ya tabbata shine wannan zama wanda yake da hutu don haka wasu malamai irin su Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa sai ya tawilin cewa wannan zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai fara yin shi ba sai da ya zama dattijo wasu malamai da suka biyo baya sai suka biyo sawun da Ibn al-Qayyim ya bi malamai suka ce a ai kaddara cewa sai da ya zama dattijo yayi to baya nuna cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a lokacin dattijantaka yake banda da dattawa banda matasa da abin da yayi a lokacin da yake miji karfin sa da lokacin da ya zama dattijo gaba ɗaya sunna ce ga dattawa da matasa tare da cewa kuma babu dalilin da ya nuna cewa sai da ya zama dattijo ya fara yin irin wannan zama don haka shi wannan Malik ibn al-Huwairis kwana da kwanaki ya zauna a Madina domin ya ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikata wannan ibada wanda yana lokacin ne yana matashin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga cewa suna bigen komawa gida manzon Allah ya ce to su tafi yace amma in lokacin sallah ya su sanya daya ya yi musu kiran sallah sannan wanda ya fi su karatun alqur'ani kuma ya huce gaba ya yi musu limanci to dan haka wannan kenan ya nuna mana cewa a aikace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kokarin karantar da jama'a yanda sallah take kuma wannan na nuna mana kenan zaman wannan na hutu sunna ce wanda take tabbatacciya don haka al-Imam Shafi'i da jama'a ta malaman hadisi duka sun tafi akan wannan mas'ala cewa iya wannan zama na hutu shine sunna don haka al-Imam Ahmad shi kansa riwaya biyu ke akwai a wajen sa yana tabbatar da cewa wannan zama shine sunna a wata riwaya kuma yana ganin cewa ba sai an yi wannan zama ba illa kasancewar maganar sa ta cewa wannan zama shine ya dace wannan ita ce magana tabbatacciya domin yanda wannan hadisi ya zamanto dalili akan ta الحديث الرابع والتسعون أنا عبد الله بن مالك بن بحينا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه وتو عبد الله بن مالك بن بحينا الله إكرم سيدا كتشوا lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana sallah farraja baina yadayhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya buda tsakanin hannuwansa hatta ya budu wa bayabu ibqaihi wato har sai farin hammatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya bayyana kenan don haka kasancewar iya abin da yake sunna lokacin da mutum yayi ruku ko yayi sujada ba a buƙatar dama tsan mutum ya hada su da nan hakarkarin sa kenan iya abin da zaka yi zaka buda tsakanin dama tsan ka kenan kar su taba nan kinka kenan don haka shine anan shi wannan Abdullahi ibn Malik yake cewa har sai mun ringa ganin farin hammatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda budawar da yake har ma wani sahabi yake cewa yace ɗan karamar tinkiya za ta iya wucewa ta raba-raba hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hakarkarinsa yanda yake ware hannuwansa idan ya duka yayin ruku'u ko kuma lokacin da ya duka yayin sujada don haka wannan sunna ce wanda take tabbatacciya kenan hadi da matsayi zuwa haka gari wannan safanin sunna ne. Na insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi. Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.